sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashim Gumel tare nake da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Laraba 3 ga watan Oktoba na shekarar wato 3 ga watan Nuwamba na shekarar 2022. Cikin shirin za ku cewa gwamnatin jamhuriyar Niger ta sanar da zuba kudin sefa har biliyan 96 don inganta ilimi a kasar. Sai kuma shirin ciwon yamaci wanda Aisha Ma'al ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin jaridan kasar Kamaru. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatar an wayi gari lafiya. Ga cikakkun labaran. Amurka na kokarin dakile kwararar makamai zuwa ga kungiyar ta'addanci mai alaka da ISIS a Somalia, tare da taka birki ma'ayyukan fasakwabri wanda kuma yake taka rawa wajen samar da makamai daga kasar Iran ma kungiyar Al-Shabab mai alaka da Al-Qaida. Ma'aikatar Baitul Malam Amurka a jiya Talata ta sanar da kakkaba takunkumi kan wasu mutane 8 da kamfani daya da ke da hannu a yunkurin da aka kwashe shekaru ana yi a safarar miliyoyin daloli na makamai tsakanin Yemen da Somalia. Daga cikin waɗanda aka kakkaba wa takunkumin har da Abdulrahman Fahiye, wanda ake kyautata zaton shi ne ke jagorantar ayyukan ISIS Somalia na yau da kullun, da Muhammad Ahmad Kahiye, wanda ke jagorantar sashen leken asiri na IS Somalia, da Isai Mahmud Yusuf, tsohon dan fashin teku da ke ci gaba da tafi da harkokin makamai a madadin ISIS.
Kasar Rasha ta umarci duk wanda batar fararen hular Ukraine da ke zaune kusa da gabar gabashin kogin Dnipro da suka kaura. Umarnin da Ukraine ta ce tamkar tilasta mutane ne su bar mahallansu. Hukumomin da Rasha ta kakkafa sun bayar da rahoton canzawa mutane 70,000 matsugunai saboda fargabar wani babban hari daga sojojin Ukraine. Rasha na ci gaba da kai hare-hare kan gidajen fararen hula da muhimman ababen more rayuwa, da ta harba makamai masu linzami guda 4 cikin dare da saka rusa rabin wani bene a birnin Mykolaiv bai tashar jirgin ruwa. Da yake magana da manema labarai a ma'aikatar harkokin wajen Amurka a jiya Talata, kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya yi Allah wadai da hare-haren. Ya kuma ce Rasha ta harba makamai masu linzami kusan 100 a ranakun Litinin da Talata. Da alamar tsohon firiyan ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kama hanyar sake komawa kan karagar mulki bayan ƙuri'ar jin ra'ayin waɗanda suka kaɗa ƙuri'a wadda ta biyo bayan zaben jiya Talata, wanda ya nuna cewa jam'iyyarsu ta 'yan ra'ayin riƙau ta kama hanyar samun ɗan rinjaye saboda fitowa sosai da tsananin ra'ayin riƙau suka yi. Wannan firaminista mafi daɗewa a karagar mulki a Isra'ila, wanda ake masa zargin shari'an kan zargin cin hanci da rashawa da ya musanta, ya kama hanyar samun kujeru 61 zuwa 62 a majalisar ƙasar ta Knesset mai jimlar kujeru 120 bisa ga ƙuri'ar jin ra'ayin waɗanda suka kaɗa ƙuri'a da gidan talabijin na Isra'ila ya shirya. Ƙuri'ar jin ra'ayin masu zaɓen na iya bambanta da sakamakon ƙarshe na zaɓen, wanda ba a sa ran samu sai nan da mako mai zuwa, sai dai sakamakon ya yi nuni da gagarumar fitowa da masu ra'ayin riƙau suka yi bayan sun yi ta samun rinjaye a baya akai-akai. Ana sauraron labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, na an cima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniyan kafin nan za mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda a daidai lokacin da majalisar dokokin ƙasar ke zaman taron dufa kasafin kuɗin shekara ta 2023, gwamnatin ƙasar ta ce za ta kashe sama da dala biliyan na sefa 96 domin gina azuzuwan karatun boko na dindindin don kauce samun asarar ɗalibai. Sai dai ƙungiyoyin malaman makarantun na nuna cewa irin wani alƙawarin an daɗe ana yi amma babu cikawa. Ga rahoton Haruna Mambako.
A daidai lokacin da majalisar dokoki ta jamhuriyar Niger ke zaman taronta na kayyadaddan lokaci ko session ordinaire a faransance domin duba kasafin kudi na kasar da gwamnati ya kai mata tayi hukumomin kasar ta hanyar ministan ilimin jamhuriyar Niger cewa suka yi gwamnatin kasar ta saka kudade a kasafin bana da na shekara mai zuwa da ya kai biliyon 96 domin gina makarantun ne na dindindin ta la'akari da yawan gobara da aka fuskanta a yan shekarun baya-bayan nan a cikin azuzuwan zanaki da suka kai ga hasarar rayukan dalibai da ma jikatar da dama daga cikin su a babban birnin Yamai da waɗansu jahohin kasar. Minista Ilimin Ibrahim Natatu ya yi wannan sanarwa ne a lokacin komawa azuzuwan karatun boko na wannan shekara, inda yake cewa gina azuzuwa na dindindin na karatun boko za a yin sa ga dangadan a shekara 2022 da shekara 2023, shi ya sama aka sassauta ayyukan yan kwangila akan wannan aikin. Ministan ya ci gaba da cewa a cikin kasafin na kudi na shekara 2022 gwamnati ta ware sefa biliyon 18 yayin da ta ware sama da biliyon 78 a cikin kasafin kudi na shekara 2023 domin gina azuzuwa na dindindin. Daɗin daɗawa, in ji ministan Natatu, masu hannu da shuni su ma za su yi gina waɗansu adudda na azuzuwa domin tallafawa gwamnati. Tare da haka, akwai ƙoƙarin da waɗansu ƙananan hukumomi suka ce za su yi na ganin ba aji ko guda na kara a cikin yankunan su, in ji ministan Ibrahim Natatu. Sai dai a cewar kungiyoyin malaman makarantar boko na kasar kamar SNEN, magatakardanta a gundumar birnin Kwanni Malam Habibu Mummini ya ce ba fada ba cikawa.
An magana kware ba yi gobaran nan ba. Take ma aka ce za a zakwa ai mayamai kalasoshin, ai yi su kalasoshin, ai ba a yi su ba. Kuma banci da haka nan, yau in an ce kalasoshi za a yi mana, bai kamata na ba a ce yau sai da mun ka shiga yau za a ce ai gina kalasoshin. Ko da mun sa akwai kwantara, ƴan kwantara suna ɗaukar kwantara yau a ne ki ga ta 2022 bata kare ba, muna diban ta da nan zuwa December, zuwa fin December. In an ka safa ke fitata ana iya samu ai gina kalasoshi, waɗansu ƴan kalasoshin da za a gina kamin.
To kana ganin gwamnati tana iya gama ƙasa ga duka birni da ƙauye ko ina duddu gaba ɗaya, tunda ta ɗauki wannan alƙawla kuma ta ce za ta zuba kuɗi da ita da masu kama mata domin a bar waɗannan kalasoshi na kara.
Ina wannan dai mu dai sai mu ce zance ne dai, sai mun dai gani a ƙasa, don saboda kalasoshin da aka gani mu amfani ƙasar Niger kuma ba sai waɗanda ya zamanto amma tilo definitive. Ɗan Marsami kaɗan zamba ka, in ka ɗauka yau dashi duk wanda ya zamanto ƙauyana babu inda lakwal take dai ga ta tsayayya. In ayi ma kalasu guda ce za ka iskiya, ana da aji wajen uku ko hudu kalasu guda ce. In ka zaka nan ma birni nan gama ka gani nan gama da muke nan ga birni kaga lakwalin nan mu shekara duka wanda suka ƙoniya, sai ka iske fayot kalasu wajen 20 da wani abu cikin lakwal.
Yanzu haka dai gabanin samun azuzuwan na dindindin a cikin waɗansu makarantun nan boko na ƙasar da ke birane ko ƙauyuka, an kafa azuzuwan kara ko na zanaki da jan kokarin tallafin wayan ƴan makaranta a ƙarƙashin inuwar kungiyar su da ake cema COJES. Haruna Mammani Bago na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Towa gaida Haruna Mambako, hadin zuri kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hanifa dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Talata ne gwamnatin kasar Poland ta umarci China da ta gaggauta rufe ofishin ƴan sanda da ke kasar ta Netherlands, waɗanda rahotanni ke cewa ana amfani da su wajen musgunawa ƴan adawa. Ofishin ƴan sandan da aka kafa a Amsterdam da Rotterdam na ikirarin bayar da taimako a diflomasiyance, amma ba a sanar da su ga gwamnatin Netherlands ba, in ji kafofin yaɗa labarai na Poland a watan da ya gabata. Rahotannin sun biyo bayan wani bincike ne da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam mai zaman kanta ta ƙasar Spain ta gudanar a watan Satumba, inda ta ce China ta kafa cibiyoyin ƴan sanda guda 54 a ƙasashen ƙetare a faɗin duniya, ciki har da biyu a ƙasar Netherlands. An kuma ce akwai uku a Birtaniya da uku a Canada. Tawagar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo ta Talata ta ce Dakarunta sun yi wani shiri na janyewa daga sansanonin da ke gabashin Rumangabo inda suka miƙa wuya a yaƙin da suke yi da ƙungiyar 'yan tawayen M23. Sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya na goyon bayan dakarun Congo a yaƙin da suke yi da 'yan ƙungiyar M23 waɗanda suka ƙaddamar da wani sabon farmaki a watan Oktoba tare da ƙwace garin Kiwanja a ranar Asabar inda ta gabata. Lamarin da ya sake haifar da tashin hankali bayan ɗan zaman lafiya na tsawon watanni. Tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da aka fi sani da MONUSCO ta bayyana a shafinta na Twitter cewa mun yi shirin ficewa daga Rumangabo bisa wasu dabaru tare da tuntuɓar abokan hulɗarmu da mu yi kyakkyawan shiri tare nan gaba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan. Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashin mu ta VOA Africa akan mita 2.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafukanmu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma wato yanzu dai a nan Washington DC agogon mu na cewa ƙarfe 3:13 na dare. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azzu a cikin shirin ciwon yamace ga nan sashen Hausa na Muryar Amurka. Yawan masu babutukar kare 'yancin mata suna yawan ambaton samun madubin duba a matsayin wani jigo kan ƙarfafawa mata gwiwa su yi azama wajen tsayawa da ƙafafunsu, kuma kamar yadda akan ce babu maraya sai rago. To yau shirin namu na ciwon yamace ya ɗan sauya tsarin hira da mutane 2-3 domin kawo muku hira ta musamman da na yi da wata baiwar Allah wacce a halin yanzu take zama a jihar New Jersey da ke Amurka, kuma 'yar kasuwa wacce ta wanki kafa ta dawo gida Najeriya domin ƙaddamar da littafin da ta wallafa kunshe da tarihin rayuwarta wanda ta yi wa laƙabi The Audacity of an African Girl. Za mu iya fassara shi da bajintar 'yar Afirka. Ta sai a gyara zama domin sauraron yadda hirar tamu ta kasance.
Kin zo kin ƙaddamar da littafin da kika wallafa. Zan so tukuna mu san wace ce Hajiya Hurairu.
Hurairu ce. Mutane da yawa suna pronouncing the K, but it's Hurairu.
Okay.
Alhamdulillah zuwa na launching of the book. I'm overwhelmed. Parin cikin ma yayi yawa because ban taba tsammani wannan taron zai armace haka.
To kina mana bayani.
Sunana Huraira Musa aka a ƙauyen mu Talle. In kika je ƙauyen mu kika ce kina neman Huraira ba wanda ma zai kalle ki ba a san waye ne ba. An aife ni 1967 a Mariri a ƙaramin ƙauye a local government din Lere na Kaduna State. Da aka aife ni mama na bata iya cibiyar ta bata fito ba.
Wace kina nufin mahaifanta bai fito ba?
Sai aka dauke ta a kan keke daga can aka nufo za a kai ta asibitin da yake Missionary Hospital ne yake kusa da Lere Samina kadine ana kiran shi Our Lady of Apostles na Jos. Har yanzu asibitin nan nana aka dauke ta a keke sannan ko da ke yata ta ce ka an fada ma mutane ta ce ni kuma aka sani a kwarya haka aka daura a bayan suka tafi da ni da mamana to an isa wajen Mr. Ali nan ne tashan da za a dauki bus da zai kai su Jos anan ne Allah ya dauki ranta anan kuma aka binne ta aka tafi da ni wannan asibitin a duba lafiya na da sauransu shi Missionary Hospital da na zauna da few weeks ana suka ga cewa lafiya na to a lokacin babana bai aure ba mamana ne kawai shi kuma yan uwan shi na mare da a lokacin yar mamana Hajiya Zainab ita tana da jabu ba sa wajen Jos to ita kawai da muke yan uwan ta garse kusa da wannan missionary sai aka dauke ni kai aka maida ni wannan orphanage din su suma the same thing Lady of Apostle orphanage in Zawan Plateau State so anan ne aka ajiye ni for 9 months every week babana sai zo aunty Zainab ita ma za ta zo daga baya da lokacin da baba Hala aka ce mishi dole da ya zo ya dauke ta sai ya dauke ni daga orphanage din amma bai gaya ma aunty Zainab ba sai ya kai ni cikin kasuwa inda akwai wata mata Hajiya Yelwa irin wanda ba sai da abincin nan ya dauke ni ya kai mata ya ce zai ringa biyan ta ta lura da ni a design ta je orphanage sai aka ce ai baba na ya zo ya dauke tace baba na zo ina ya tafi da ita aka ce su ba su sani ba amma baban ta ya zo ya dauke ta sai kin san dai by law ba yanda ma za a release dina to ha tunda baba na na da rai so tata people confused so it happens that dama zuwan su da suke zuwa su gaina a wannan orphanage lokacin kasuwa ne kin san yanda kauye kasuwa nan kasuwa suke zuwa da sai ta wuce kasuwa sai ta je wajen inda baba na ke zama baba na baya wajen sai can tana da irin tuba ina tunani ma ya ishe ta sai ta ga kawai ina bayan Haji Yelwa mai da fatuwa a gari suka kai sai ta ce ka samu wannan yarinya tace babanta ne ya kawo ta gwai rike ta zai biya ni tace ni ina da rai dan biyar kanwata a ajiye ta wajen riko sai za ta fiske ni sai ta Haji Yelwa din tace a sai kin bata kwashe ta dama ba ta bari na in yi bacci kukan tsiya so haka aunty Zainab ta dauke ni ta gudu ta koma Rugansu babana kuwa ya zo ya ji ni dai ban so mai hada babana da aunty Zainab har dukkan su suka rasu ba wanda ya taba gaya min dalilin amma ba sa shiri ko me nasu dai ko wani lokaci kamar me ai taba fushi da juna so ya zo ya samu aunty Zainab ya ce a maido mishi da diyar shi shi fa ba za ta rike mishi diya ba ita kuma aunty Zainab ta ce ba yanda zan bar wata ta rike diyar kanwata ya gaji da ma aunty Zainab ya bar ni wajen ta yace temporarily
ina labarin karatu
alhamdulillah na gode Allah I ended up with aunty Zainab because ina ganin inda ban zauna wajen aunty Zainab ba wallahi na san baba na ba sai sani makarantan boko kuma inda bai sani makarantan boko yau da wudun bi audacity of an african girl a cikin rugana girma a daji sosai lokacin kin san ba ma makaranta kusa da mu ko wani abu sai mun kawai kai kin san in kana cikin abu ba za ka gane the difference ba rayuwa na ta wajen aunty Zainab da mijinta Allah ya ma mutanen nan albarka ko uwata da ta aife ni ubana da ya aife ni ba sai mun abinda mutabin soyayya ka ba abinda zan tambaya ba za su bani bana son miyan kuka bushashin kubewa bani so bani son tuwon dawa tun ina karama
to ba ta cin kuka to me kike ci
haka Hajiya Zainab za ta ce ta karbi bashi wajen wani Igbo yellow a siyo mun shinkafa a siyo mun wake a siyo mun sumfit a siyo mun gari a kauye muke yanzu ba san ya compare I can't even survive in a ce zan je in zauna a wajen ruma mai ta fama da ruwa in touch roof din mu yayi ta yoyo I mean it's normal mu a lokacin ba wai muna ganin kaman is poverty to kai na sani amma the only problem da na samu a lokacin da nake girma yan uwan mijin aunty Zainab kenan. Shi yana da ɗaɗa bakwai, maza biyar da mata biyu. To ƴaƴansu da shi ya nuna mun soyayya sosai, sai resentment ya shiga. Sai saranga mun gore, wai ne mai ya ce yana cinye mama na, baba na baya so na, shi yasa aka kai ni ina marayu, shi yasa ma ya ki zuwa ya dauke ni, ya gane.
A wancan lokacin yaya kike ji?
Ina ce da rayuwar sa was never born. I really did.
Ya aka yi kika shallake wannan.
Auntie Zainab ina kika shallake ta za ta share mun hawaye da tace tallafi maraya Allah ka ki damu. To abin da kike Allah ne ya sa kuma yana san ki ya san kuma me yasa ya faru ba ke kika kashe uwarki ba. For a long time I felt that I was responsible for my mother's death. Wannan kan gaskiya no success, no fame, no kyau sai ya cire mun wannan zaɓin.
Ya dangantakan ku yake yanzu da su ƴan wannan ke
zuciya da irin zuciyar Aunty Zainab ce faruwanta ba ta ma mutane bakin ciki wallahi dukkan su ba na rike su da komai ina tunani nake tuna zabi kin san dai mutum ne wani lokaci inda su tuna su ji ma ba faruwa da su ba abin da sai ka ji wani zuciyar ta ce talle Allah bin tozarta ke ya zaki kin hana mutane da suke neman a taimaka musu sai ki ga zuciya na ya sanye na musu abin da duka ɗayan yanzu da jikokinsu makaranta na da na buɗe nan suke mora in suna neman abinci ba na baƙin ciki san ba su in abin taki ne na noma suke nema san ba su duk abin da suke nema dai in ina da shi ba na hana ba. Fast forward sai wata ran kawai ina zaune to lokacin da safe kin san yanda iyayenmu na ƙauye suke a saki wanke-wanke ko ki ɗebo ruwa to ni wanke-wanke ake sani da sassafe a kofar ɗakinmu so akwai wata yarinya kullum da take wucewa sai ta je makaranta kyakkyawa da ita daga ta kullum very clean dai na samu guts sai na tambaye ta na ce mata ina kike zuwa ko da lokaci ne kake ganin kina ta wucewa sai ta je makaranta take zuwa na ce oh sai muka striking kawance sai in ta dawo ba ta sauri sai ta zauna ta duno mamun abin da aka koya musu a makaranta so I admired yanda take na sai na ce mata ni kuma zan tambaye kuwa uba muke kiranta zan tambaye uba in ce mata zan tafi nema makaranta sai ta ce in ke kila za ta baki in ka yadda ni zan gaya miki inda za ku je ku yi magana to makaranta a waje ne makarantar yake a karkashin bishiya katotun bishiya akan dutse to shi ma missionary school ne Ekwa Jebu Basa Primary School. So it was founded by Sumishkin Sanjas akwai missionaries da yawa. To pastor ne ke koyar da wannan makaranta. To kin ga kuma wani abun drama kenan da za su samu. Yar Fulatana Muslima zani makaranta da ba a yadda ma Fulani su je makaranta. Sannan zan nan ce musu zani pastor ne zai ringa koya mun ba. So that was the major a little bit hesitation from Aunty Zainab da mijinta suka ce na ce ni fa sam ne ta birgin ma ina iko da ce sai an kai ni makaranta ni ba yanda za a sai an yi ta samu mijin ta ce to ka Allah ka bar ta tafi and at that time it wasn't free education ana biya
Nisuraro gashi Hajjia Hurairu ta horo bayani amma kuma lokaci yayi halinsa amma idan aka kasance da wani sabon shirin mako mai zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai komai raya mu za a saurari ci gaban wannan tattaunawar yanzu a madadin bakwata mu Hajjia Hurairu Musa da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'az nake cewa mu ne lafiya
Yau ma zalla a gaida Aisha Ma'azu yanzu kuma lokacin da Aula Garba zai kama da sharhin jaridin Kamaru.
Zan fara sharhin jaridinmu na wannan makon ne da jaridar Economy anda ta rubuto mana cewar farashin kayayyakin masarufi a ƙasar Jamhuriyar Kamaru yana tashin gwauron zabi amma a manyan biranen ƙasar guda biyu yayin da Douala kayayyakin da farashin nasu yake karuwa waɗanda ake kawo su ne daga ƙasashen waje musamman ta bangaren Turawa hakan ya biyo bayan yadda ƙasar Rasha ta yi wa ƙasar Ukraine mamaya ne jaridar Kamaru TV kuma cewa ta yi yanzu dai kasashe guda biyu, kasar Sin da kasar Jamhuriyar Kamaru, sun yi wani haɗin gwiwa na gina wata katafariyar majalisar dokoki irin na zamani a kasar ta Jamhuriyar Kamaru, wadda sabuwar majalisar dai za ta kwashi gidajen ƴan majalisar da ofishoshin su, wanda kuma ɗan majalisa zai dinga gudanar da ayyukansa ba tare da samun waɗansu matsaloli ba. Hakan har da shugaban majalisar dokokin na kasar Jamhuriyar Kamaru shi ma zai samu gidansa da kuma ofishinsa da makekin ɗakin taro, wadda ƴan majalisar za su gudanar da tarukansu ba tare da waɗansu matsaloli ba. Sai kuma jaridar Le Jour, inda ita kuma ta hango mana cewar gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta kafa wata kwamitin binciken kwakwaf kan waɗansu maƙudan kuɗaɗe na fara gudanar da harkokin wasan ƙwallon ƙafa na kulub-kulub ɗin ƙasar na wannan shekarar har $561,000 na saifin kuɗin Jamhuriyar Kamaru, domin ganin yadda za a yi gwagwarmaya a wannan shekarar. Sannan kuma hukumar ƙwallon ƙafa na ƙasar Jamhuriyar Kamaru FINCAFO ita ce wadda za ta raba wa shugabannin kulub-kulub ɗin waɗannan maƙudan kuɗaɗen. Jaridar Lokame kuma ta gurmunta mana cewar Profesa Nicola Akbahu, masanin harkokin tattalin arzikin ƙasashen nahiyar Afirka ne mai zama a ƙasar Jamhuriyar Kamaru, anda ya ce idan dai har ƙasashe da nan Faransa suna buƙatan bunƙasa tattalin arzikin su ya ci gaba, dole ne sai sun bar amfani da sefar da suke amfani da shi na kuɗin mulkin mallaka, wadda ƙasar Faransa ta tirsasa musu aiki da wannan kuɗin. Jaridan Generation kuma ta ce ministan tsaron ƙasar Jamhuriyar Kamaru Musa Joseph Beti Asomo ya yi jawabi kan yadda dakarun tsaron ƙasar Jamhuriyar Kamaru suke samun nasara kan yakan maharan Boko Haram da suke yi a jihar Arewa mai nisa da kuma kan iyakokin tarayyar Najeriya da Chadi. Sannan kuma ya ce suna sake samun nasara akan yadda suke mulkushe masu ɗauke da makamai a jihohin ƴan aware guda biyu na ƙasar Jamhuriyar Kamaru, wanda suke tada ƙayar baya. Ya ce jami'an tsaron sun cancanci yabo, kuma yana ƙara musu ƙwarin gwiwa wajen aikin da suke yi na babu sani babu sabo. Za mu kammala shirin jaridun namu na wannan makon ne da jaridar The Guardian Post, anda ita kuma ta fallasa mana cewar gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta ba wa ɓangaren manoman ƙasar ta Kamaru maƙudan kuɗaɗe har sefa $52,000,000 domin su haɓaka harkokin noma, musamman ta ɓangaren kayayyakin cimaka, domin ganin an daina dogaro ga ƙasashen ƙetare wajen samun abincin rayuwar yau da kullum a ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To a gaida Malam Awal, da wannan kuma ka zo ƙarshen mu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Amurka na ƙoƙarin daƙile kwararar makamai zuwa ga ƙungiyar ta'addanci mai alaƙa da ISIS a Somalia, tare da taka birki ma ayyukan fasakwabri, wanda kuma ke taka rawa wajen samar da makamai daga ƙasar Iran ma ƙungiyar Al-Shabab mai alaƙa da Al-Qaida. Ma'aikatar Baitul Malam Amurka a jiya Talata ta sanar da ƙaƙamar takunkumi kan wasu mutane takwas da kamfani ɗaya da ke da hannu a yunƙurin da aka kwashe shekaru ana yi a safarar miliyoyin daloli na makamai tsakanin Yemen da Somalia. Daga cikin waɗanda aka ƙaƙaba wa takunkumin har da Abdulrahman Fahiye, wanda ake kyautata zaton shi ne ke jagorantar ayyukan ISIS, IS Somalia na yau da kullum, da Muhammad Ahmad Kahiye, wanda ke jagorantar sashen leƙen asiri na IS Somalia, da Issa Mahmud Yusuf. Ƙasar Rasha ta umarci dubun dubatar fararen hular Ukraine da ke zaune kusa da gaɓar gabashin kogin Dnipro da su ƙaura. Umarnin da Ukraine ta ce tamkar tilasta mutane ne su bar mahallansu. Hukumomin da Rasha ta kakkafa sun bayar da rahoton canzawa mutane 70,000 matsugunai saboda fargabar wani babban hari daga sojojin Ukraine. Rasha na ci gaba da kai hare-hare kan gidajen fararen hula da muhimman ababen more rayuwa, inda ta harba makamai masu linzami guda hudu cikin dare da suka rusa rabin wani bene a birnin Mykolaiv mai tashar jirgin ruwa. Daga ƙarshe, da alamar tsohon Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kama hanyar sake komawa kan karagar mulki bayan ƙuri'ar jin ra'ayi waɗanda suka kaɗa ƙuri'a, wadda ta biyo bayan zaɓen jiya Talata wanda ya nuna cewa
jam'iyyar su ta ƴan ra'ayin rakauta kama hanyar samun ɗan rinjaye saboda fitowa sosai da tsananan ra'ayin rakau suka yi.
To madalla a gaishe ki masu sauraro a nan karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da Asad misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da muka kawo muku wannan shiri tare da Salman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Karo ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.